music@houseofsongs.com.
Har yau ban gaza ba ina neman dama a wuce soyayya ta sani cikin halin da na san cikaina.
Dan kai yayi damuwa sai kyauta ka sashi damuwa.